Kotar raba gardama ta wuntsi lagawina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
saban hamusu gwarmai nawa mu sauka kotar raba gardama
kotar raba gardama
ga makotin Najeriya
ta wuntsi lagawina
masu barawan agwagwa har darawa suke yanzu barawan agwagwa famun kuka yake saura mu ji nan zuwa kadan ya buta sallake zaka gane kariya yake sun maka rami na sharka rahutawa suka yi
kotar raba gardama ta wuntsi lagawina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
kotar raba gardama
ta wuntsi lagawina
ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
kotar raba gardama ta wuntsi lagawina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
sarkin jallabiya ya kiya daukar jara yana ta wata haniniya ba alkhairi a zuciyar sai sharri yake
kotar raba gardama ta wuntsi lagawina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
Allah ya taimake mu mun tashi da nasara gwamna ba za ayyukan kwarai da kayo dan mara sun so su ga mun gudu ko kuma mun takura mun gwada amanar sa da tausayi nasara da take yi
hotun raba gar jama ta wunsu laga wina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake
hausu na yarda kwankwasiyar ajibi take hausu gwar mai a wajen hidima gwar zo kake baya ji ba gani kawai narka kudi yake
na yarda da kai a wanga sari na daban kake amma na ce ta ma dubu amman kariki
Okay.